mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun Madrid mai zamanta a unguwar Hajkam karkashin mai shari'a Sakina Aminu Yusuf inda a yau kotun ta sanya domin bayar da kwarewar hukunci dangane da zargin da ƴan sanda suke yi wa wani mutum mai suna Fat Ali wanda ake zargin yayi garkuwa da Essa don neman kuɗin fansa kuma wato rahotannin da kotun take samu daga can gidan yari cewar shi wannan mutum Fat Ali yana da taɓin hankali kuma mu ma a tattaunawar da muka yi da shi a jiya ya bayyana mana cewar tabbas yana zuwa Dawanau yana karɓar magani to kai zai muna tare da wato masana doka wato barista Umar Usman Dan Baito barista gashi wannan mutum da ake zargi da yayi garkuwa da Essa wato kuma rahotanni suna nuna cewa yana da taɓin hankali to mu a wato dokokin mu na Najeriya menene zai faru idan an samu mutum a irin wannan yanayi
to Alhaji Nadabu idan muka yi duba da sanadin da kundin tsarin mulkin Najeriya yi musamman a gargashin sashi na 174 da kuma sashi na 211 to zamu ga waɗannan sassuka na kundin tsarin mulki sun bawa ministan shari'a a gargashin sashi na 174 da kuma kwamishinan shari'a a gargashin sashi na 211 dama da ƙarfin gurfanar da dukkan wani mutum da aka yi zargin cewa ya aikata laifi to idan muka yi duba da waɗannan sassuka za mu ga mai girma Attorney General na Najeriya ko kuma kwamishinan shari'a na jiha suna da dama da za su iya gurfanar da wanda aka same shi da aikata wani laifi ko da wannan mutumin yana fama da larura da matsalar taɓin hankali sannan idan muka yi duba da tanadin da sashi na hudu na dokar da ta kafa hukumar 'yan sanda to za mu ga wannan sashi ya ba wa hukumar 'yan sanda ita ma dama na binciken maƙarƙashiyar aikata laifi da kama waɗanda suka aikata wannan laifin da kuma ƙoƙarin gabatar da su a gaban shari'a to saboda haka shi ma idan muka yi duba da wannan tanadi da doka ta yi to za mu ga cewa idan aka zargi mahaukaci da aikata criminal offense laifin da shari'a ta haramta to su ma hukumar 'yan sanda suna da dama da za su kama shi su bincike shi sannan kuma in sun ga da akwai ƙanshin gaskiyar ya aikata laifi su gurfanar da shi a gaban kotu da kanan kuma a ɓangaren lauyoyin gwamnati su samu damar da za su gurfanar da shi a gaban kotu to amma idan muka yi la'akari kuma da dokoki da muke da su a ƙasa a Najeriya a abin da ya alaƙanci aikata laifi ta ɓangaren mutumin da ake zargi yana da matsalar larurar ƙwaƙwalwa to idan muka kalli sashi na 51 na dokar penal code to za mu ga wannan sashi ƙuruƙuru ya fito ya bayyana cewa duk mutumin da yake fama da larurar rashin hankali to in ya aikata wani laifi to wannan abin da ya aikata ba za a ɗauke shi laifi a idan shari'a ba sannan kuma idan muka kalli sashi na 28 na dokar criminal code ita dokar criminal code tana aiki ne a kudancin Najeriya wanda kuma penal code tana aiki a arewacin Najeriya to wannan sashi na 28 shi ma yayi tanadin cewa duk mutumin da aka zarga da aikata laifi to ba za a ɗauka ya aikata laifi ba idan aka tabbatar cewa yana da larurar taɓin hankali to idan kuma muka kalla in general term ita larurar rashin hankali ita ake kira da suna insanity a shari'ance hauka to za mu ga a shari'a tana kallon larurar hauka a mataki guda uku akwai haukan da ake ce masa permanent insanity shine hauka na dindindin shi ne wannan larurar kullum a cikin hauka yake ba wani lokaci da haukan yake tafiya ba lokacin da yake dawowa tukar a mahaukaci yake to idan irin wannan mutumin ya aikata laifi to doka ta yi tanadin cewa a shi wannan mutumin ba za a sa same shi da laifi har a ce an yi masa hukunci ba saboda doka ta dauka cewa mahaukaci baya aikata laifi to akwai kuma temporal insanity wanda haukan temporary yake zuwa yau da lafiya gobe ba lafiya ko kuma lokacin lokacin zafi da damuna lafiyar sa kalau amma da yananin weather sanyi ya shigo to kuma zai fada cikin larurar hauka to irin wannan mutumin idan ya aikata laifi a lokacin da yake cikin tsaka da larurar haukan nan to shi ma za a yi musu kudin gore ne da mutumin da yake mahaukaci tutur ba lokacin da yake samun lafiya shi ma za a dauka cewa bai aikata laifin da shari'a za ta iya hukunta shi ba in ya aikata a lokacin da ciwon haukansa ya dawo sannan sai kaso na uku shine akwai abin da ake ce masa lucid interval shi lucid interval din nan shine lokacin da yake lokacin da mai fama da larurar hauka ya samu lafiya irin wanda yake da temporal insanity haukan ya tafi ya dawo to in ya aikata laifi a lokacin da ake ganin yana cikin hankalinsa to a wannan yanayi doka ba za ta yi masa kallon cewa ya aikata laifin da ba za a yi masa hukunci ba za a doka za ta kalla cewa idan ya tabbata cewa ya aikata wannan laifin bisa ratsin kansa tare da niyyar aikata laifi to za a yi masa hukunci daidai da na mutumin da yake ya aikata laifi a lokacin da yake da hankali bisa ratsin kansa to kuma a shari'ance zaka ga ko da an zargi mutum da aikata laifi ko mai girman laifin ko da laifi ne da yake jawo hukuncin kisa to za mu ga a ƙarƙasin sashi na 172 na wannan sabuwar doka da ake ce mata da su ake kiranta da suna Kano State Administration of Criminal Justice Law to wannan doka ta yi tanadin cewa in aka zargi mutum da aikata laifi ko da ku laifin yana janyo hukuncin kisa to kotu za ta iya bada wannan mutumin idan kotu ta gamsu cewa ba zai sake aikata laifin nan ba sannan kuma in ta gamsu cewa an gabatar mata da wani certificate cewa wanda ake tuhuma da aikata laifin nan yana dauke da wata larura wacce likitocin da suke cikin prison ba za su iya maganin wannan larurar ba ko ba kayan aikin da za a iya maganin ta to kaga wannan kurukuru ya nuna cewa duk wanda aka zarga ya aikata wani laifi a halin lokacin da yake baya cikin hankalinsa to doka ta ba wa kotu dama za ta iya ba da bilinsa domin a mika shi asibitin mahaukata domin kula da lafiyarsa
to mai sauraro da zarar kotun ta bayar da wato hukuncin ta a dangane da wannan mutum zan sake dawowa a karo na biyu sunana Yusuf Nadabo Ismail daga nan kotun magistrate mai zamanta a unguwar Hazikamu